In babike aminiya ta zanu mare ta cikin mareci in babike masoyiya ta zanu makan ta cikin makanci in babike idaniya ta zaki karam ta cikin karamci in kin kasanta a rayuwa ta
Don't make it guarantee you're bad.